kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar jihar Ondo. Majalisar dokokin jihar Ondo ta shirya wani taron karawa juna sani don nazarin harkokin tsaro a jihar. Shugaban majalisar dokokin jihar Ondo, Honorable Bamidele Olowo Ogunne, ya jagoranci taron. Honorable Bamidele Olowo Ogunne yace duk mai wasa da harkokin tsaro yana wasa da rayuwarsa ne. Yace majalisar dokokin jihar Ondo ta baiwa harkokin tsaro muhimmanci sosai. Shi ko wakilin komandan runduna ta 32 ta sojojin Najeriya dake Akure, Kanar Uche Chuku Samuel, ya buƙaci jama'a da su dafawa jami'an tsaro. Kanar Uche Chuku Samuel yace ya kamata jama'ar ƙananan hukumomi, jihohi da ma ƙasa su baiwa jami'an tsaro goyon baya, don ana samun rashin tsaro a ƙananan hukumomi, ana samun rashin tsaro a jihohi, haka ma ƙasa. Ita ko kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar Ondo, uwar gida Ida Harrison Ibifuye, ta yi kira ga jama'a da su haɗa kai don a tsara dabarun ta yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Ondo, wanda zai sa jama'a su yi kwana a ido rufe, ba su yi kwanan zomo ba. Sarakin gargajiyar ƙasar Ikaye, Oba George Badele, ya ce sarakunan gargajiya na da ayyuka da yawa da suka shafi harkokin tsaro.
That is the job of the traditional ruler. Security information, security gathering, information dissemination, to talk to
the... Oba George Badele ya ce ayyukan sarakunan gargajiya shine samar da tsaro, tattara bayanan tsaro, tare da sanar da bayanan tsaro ga jami'an tsaro don su ɗauki matakai. Taron bitar dai ya sami halartar jami'an tsaro, ƙungiyoyin sufuri, 'yan kasuwa da ma masu ruwa da tsaki a game da tsaro da dama a jihar ta Ondo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.